Dreams Production. Dreams Production.
Kuka na zuti ai fito azam na fili saboda su wani shi ya zama dalili daga zuciya ta kin saka mukulle man tambaye ni ban san ina ina ba sakani na dake ban sar karabuwa ba kuma ban tunanin wangara na za ta zo ba har yanzu ma ban san ya rai dan zana kai ba dan zuciya tana bugu da sauri kin san sabo da ke yasa na zam kamar ke da kin yi fushi zance zauna in ne ke take farin ciki na bambe ne mumin ne sai ke ya zalaki yau rabuwa ta zo da sauri in babu ke babu ni masoyata har zuciyata ke kadai ke ba ta gata a lokacin da nake da ke ne nayirata amma yau in na furta haka na yi kuri gidan ku na tamarna yau sun miki aure ni ko ina taraddadin an sanya kyaure ni ma zan je gida da damuwa tare da kuka da kunci sun fito a sarari kewar ki kullum tana da baibaye ni yawan raba mu di da ke na kara rauni kaunar ki na nan tana rikirkita ni ban san karshe ba amma ban manta mafari soyayya
soyayya jigon rayuwa
soyayya
soyayya jigon damuwa
soyayya
soyayya jigon rayuwa
soyayya
soyayya jigon damuwa
soyayya
soyayya jigon rayuwa soyayya jigon damuwa
ban san damuwa riba rabuwa kuncin rabuwa da masoyiya ya fi kishin ruwa kin zamta ruwa ke ce fitilar rayuwa ki dawo gare ni san ki yana da takaruwa
soyayya jigon rayuwa
soyayya
soyayya jigon damuwa
Meet Gate Mix.